A sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ne sojojin da suka yi juyin mulki suka sararra jama'ar kasar naɗe-naɗen sabbin gwamnoni. Hafsoshin soja ne aka naɗa domin mai guraben gwamnonin hanɓarerriyar gwamnatin waɗanda suka haɗa da janar-janar hudu da kanal biyu da kwantarola 'yan sanda guda da laftana kanal guda. To koya ƙungiyar fararen kula ke kallon wannan mataki? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar Fade Sanfuwa.
Soma naɗe-naɗen sojoji da suka yi yana ba da tabbaci ga matsayinsu na sojoji waɗanda sun kai juyin mulki. Na farko, General Jani Abdurrahman ya tabbata shugaban ƙasa sabo wanda ya ɗauki karagar mulki a cikin ƙasa. Tabbaci na su sun soma aiki ga matsayinsu na hukuma shi ne saƙon da mun ka fahimta da sun ka soma wanga naɗe-naɗe.
To sai dai wani ɗan ƙasa Canga Talumbo na cewa waɗannan naɗe-naɗe alama ce ta fatali da ta yin sulhu. Alhali ita kaɗai ce mafitar halin da Nijar ta tsinci kanta ciki, in ji shi.
Ina ganin wannan mataki da su sojoji masu kiradan juyin mulki a ƙasar Nijar suka ɗauka bai dace ba, saboda tada husumi ne da kuma rufe duk wata ƙofa ta sulhu da Nijar muke nema tare da ƙasashe na ƙungiyar ECOWAS. Yau ne aka turo manzanni, kenan da sai mu bari mu gani inda tattaunawa za ta bada, a samu matsala, a samu inda za a sauƙa ma talaka tunda aka jibga ma ƙasar Nijar wannan takunkumi wato ambargo da kuma matsin lamba da muke cigaba da fuskanta da ƙasashen hulɗa namu. Gaskiya talaka da cikin hala'ula'i, kenan ya kamata kowa ya dawo a zamna a samu masahala.
Wata sanarwar ta daban na cewa shugaban majalisar sojojin ta CNSP Janar Abdurrahman Sani ya ɗauki matakin buɗe iyakokin Nijar da ƙasashen Burkina Faso da Mali da Algeria da Chadi da Libya domin ba da damar hada-hada. Wani ɗan siyasa da bai so mu bayyana sunansa ba na ganin rashin dacewar matakan sojojin na CNSP.
Sojoji ba su ma ɗauko hanyar da zai daidaitawa, kuma dole ne musu nemi sasanci saboda an wuce yayin juyin mulki, yanzu an wuce. Duk wani ɗan siyasa demokarasi na gaske bai kamata ya goyi zuwa bayan juyin mulki ba, saboda ƙasashen yanzu mun zama ɗaya. Wannan mutane da suke neman su yi juyin mulki to su koma su nemi mu maganin matsalolinmu na tsaro.
Tuni dai al'umma ta fara ɗanɗana raɗaɗin takunkumin da ƙungiyar sai da yawo ta ƙaƙabawa ƙasar ta Nijar, inda farashin kayan abinci ya tashin gwauron zabi, misalin yadda buhun kilogram 25 na shinkafa da ke jika 10 na sefa a baya ya koma jika 15. A bankuna ma an fara fuskantar tsaikon hada-hada, inda masu kokarin cire kuɗaɗe yake cincirindo a wani lokacin da aka fara fuskantar ƙarancin masu ajiya saboda fargabar abin da ka iya zuwa ya zo. Haka kuma an shiga matsalar wutar lantarki sanadiyar tsinke layin Najeriya a wani lokacin da wasu mambobin majalisar CNSP suka fara rangadi a ƙasashe makwabta wato Mali da Burkina Faso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.